if I Darwin's loss, the pregnant pause defines Darwin's laws. You can have the pregnant pause. It won't defy Darwin's laws. You can have pregnant pause that won't defy his laws. No shoes when you say hello, I can't defy that law. Shimmy sha shim shimbo.
Difference between thoughts and negative components that exist in between. I will not dare defy, I will not dare to deny. I will feel the Egypt of a thief and understanding covering me, and I'll understand you. I will care, I'll feel everything. It's the nature of choice. Thank you.
da 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 da